biyo bayan zafafan kalamai da ya bijiro tsakanin yan kudancin Najeriya da yan arewacin kasar, inda shugabannin kabilar Ibo da masu ruwa da saki a yankin suka gudanar da taruka daban-daban na baya-bayan nan, musamman wanda suka gudanar a garin Asaba na jihar Delta da kuma jihar Enugu, da nuna nisanta kansu daga batun kafa kasar Biafra. Dangane da hakan ne naji ta bakin yan kabilar ta Ibo, shin da gaske ne sun rungumi zaman lafiya? Ga abin da suke cewa, wannan tace:
"My name is Ogochukwu Akari. Instead of running around or going from one place to another, we just stay in peace."
Kuma fatan zaman lafiya muke yi ba kafa a kasar Biafra ba. Najeriya ta ci gaba da kasancewa kasa ɗaya, al'umma ɗaya. Shi kuwa wannan yace:
"Any Igbo come back to his home, any Hausa go back to his home."
Wannan yana cewa ne ba ma goyon bayan wannan taro duk ɗan kabilar Igbo da ke zazzaune a yankin arewacin Najeriya ya dawo gida kudu, yayin da su kuwa 'yan arewacin Najeriya da suke a nan su koma arewacin kasar. Saboda a taron ba kira jagoranmu ba, Musa Inambi Kanu, mu Biafra muke goyon baya.
Wannan tace:
"My reaction is that they should pray for peace. We don't want oppression. We should join us together as one Nigeria."
Tana cewa ne a ra'ayina kowa ya rungumi addu'ar fatan zaman lafiya, ba ma bukatar raba kasa. Taron dai shugabannin na kabilar Igbo sun bayyana watsi da kafa kasa ta Biafra, inda shugabannin suka buƙaci a sake sabon fasali ga ƙasar ta Najeriya, gwanonin yankin kudu maso gabashin ƙasar dai, da ƙungiyoyi irin su Ohanaze da sun amince da zaman lafiya. Banarbar Faisal Lawal shi ne mai baiwa gwamnan jihar Imo, Rochas Okorocha, shawara kan baƙi da ke zazzaune a jihar, kuma ya bayyana fahimtarsa.
"Yana dai da kyau da aka yi wannan taron, musamman arewa suna gani kamar mutanen nan azamu manyan, musamman manyan da gwamnonin magana ba ta dame su ba. To yanzu dai sun yi magana, sun nuna ai su ba sa da wannan mutane."
Alhaji Attahiru Bafarawa, tsohon gwamnan jihar Sokoto ne kuma kusa a cikin jam'iyyar adawa ta PDP, ya bayyana ra'ayinsa akan dambarwar da ta taso ta raba ƙasa da kuma batun sake fasalin Najeriya.
"Waɗannan abubuwa da mutane ke cewa a raba ai wannan ai wannan ai wannan, duk abin da ya kawo wannan abu rashin adalci. Wannan gwamnati da ta shigo yanzu ba ita ce gwamnati ta fara mulkin ƙasar nan ba, amma ba a taɓa irin neman a raba ba a rafe wannan gwamnati. Dan gaga misali Obasanjo, shi kanshi takwas yana mulki, akwai jihohin da ba zaɓe shi ba. Lokacin da ya taho da Jigawa da Sokoto da Zaria da Kebbi ba PDP suka yi ba, amma Obasanjo ya rungume wannan jihohi, abinda zai kawo PDP ta yi kawo da mutanen. Duk yadda za ka zo in ba a samu shugaba ba wanda zai ɗauki kowa ɗin Najeriya ne ɗaya da shi gare shi, ba za a samu nasara."
Lami da Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fort Portal, Najeriya.